أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه بايعك يا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kadarta mana haƙuwa a wannan yammacin alhamisi yau muna 29 ga wata na 5 shekara ta 1439 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda haka in ya dace wa 15 din watan 2 miladiya ta 2018 cikin wannan karatu na littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha na shehu malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala wanda da izinin Allah zai zamanto darasi na 21 a cikin wannan littafi malam yana mana magana akan abin da ya shahi sallar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yake yi a cikin dare kuma a baya mun ga irin yadda manzon Allah yake sirrarta karatu a wani lokaci a cikin sallar dare kamar yadda a wani lokaci kuma yake bayyana karatu haka wani lokaci yake takaita karatu haka wani lokaci kuma ya tsawaita karatun da sauransu wanda waɗanda duka sun gabata a cikin sallar a cikin karatukan da sun gabata a dan tambihi ko a ce fadakarwa kaɗan game da abin da ya shahi abin da yake gudana a yau lasiyawa ɓangaren samari abin da ake cewa sallar soyayya ko kuma San Valentine ko kuma Eidul Hub irin wanda ushaku suke yi wanda wannan sati da ya gabata dan uwa malam Muhammad Ahmad Al-Barnawi hafizahullahu ya gabatar da hukuma akan haka kan haramcin mutum musulmi ya yi musharaka a cikin irin wannan aiki wani aiki ne wanda yake asalin shi haramun ne a cikin addinin Allah ta huskuki kamar haka huska ta farko wani idi ne sabu wanda addinin musulunci bai san da shi ba idi ne sabu wanda addinin Allah bai san da shi ba ya zo a cikin Bukhari da Muslim hadisin Aisha Allah kare yarda a gare ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ambata cewa dukkan mutum wanda ya kirkiro na ba cikin wannan addini na mutu abu ne mai daddai an mayar maka da abinka ba a bukata to ya tabbata cewa shi irin wannan abu ana gane shi kamar wasa idan ka ce kai musulmi ne kana bukatar wajibi ne ka kiyaye dukkan abin da zaka aikata ga harkun shi haka ce addinin ka ya yarda da shi ko kuma addini bai yarda da shi ba haka ba kawai ya zama to rayuwa ta zama wasa a ai ba komai bane ai yarinta ne ai sarmantaka ne a ƴan mantaka shi su hu ƴan matanci ne da sauransu haramun ne kuma irin waɗannan ababe na banza mutum ya nisance su saboda kana musu kallon wasa sai ka tashi a saman su Laraba suke cewa man shaba ala shay'in shabba alayhi duk mutumin da ya girma akan abu ce ka kai akan ta da wahala ka kauce haka za ka tsufa an baka hankali ba a rika nuna ana cewa ga tsohon banza da haka mutum tun yanzu ya kamata ya kiyaye wannan kuruciya da kake ji ubangiji subhanahu wataala ya zuba a jikinka kana jin ka lahiya lau ba wani matsala a tare da kai kai kokari matuƙa ka kiyaye hurumin Allah a cikin wannan abu da haka wannan ta huska ta farko kenan huska na biyu akwai kwaikwayon kahure a ciki tunda idi ne wanda kahure su suka kirkiro shi shi Valentine din sunan wani pastor ne wani qissis wani malamin coci wanda shi ne asalin sunan ma sallar da ake wani ana ga ya ba ma masoya hurriya ya ba su ƴanci ya ba su liberté sai aka kira sunan aka kira sallar da sunan shi haramun ne kaga ko kun ka hure ne asalatan wanda suka kirkira mun shi ne sune ka hure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum duk mutumin da ya kamacece ya da wasu jama'a manzo Allah ya ce yana cikin su shi ma yana cikin su kamar yaya su kahure su maƙiya Allah su maƙiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maƙiya addinin musulunci maƙiya karantarwa addini ko wace irin tarjuma za ta iya shigowa to shine malamai suka ce irin waɗannan alfaz din kamar da muka faɗi a baya cikin wannan darasi game da sallar al'asr wanda ta warshe a cikin jama'a irin waɗannan alfaz din a bar su a haka nan a yadda suke da gumin su kawai fa huwa minhum duk mutum wanda yayi kamancece ne da wasu jama'a to yana cikin su ko manzo Allah ya ce al mar'u ma'a man ahabba yawm al qiyama mutum yana tare da wanda yake so gobe kiyama gobe kiyama za a yi sahu sahu masoya manzon Allah masu aikata abinda manzon Allah ya zo da shi a sahu da ban wasu da suka fardarewa tafarkin Allah da tafarkin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su a sahu da zaka kaunaci ya zama to ka tashi a cikin waɗannan mutane wanda suke kokarin koyon wanda suke kawure ne kaga tabbas dukkan mutumin da zai sallaci irin waɗannan ababe wallahi akwai koyon kawure a ciki fuska na uku akwai ikhtilaf cakuwa tsakanin maza da mata wanda yake haramun ne da wasa da wargi da mai da rayuwar gaba daya a matsayin wasa haka kuma bugu da ƙari sayar da su ababen da ake badawa kado ka tabbatar da cewa an ka saida mishi kado da zai kai ma wata ko kuma kin ka tabbatar da cewa an ka saida mata kado za ta kai wa wani nan a da sunan sallar soyayya to haramun ne ka saida mishi malama fiqhu suna cewa ma la yajuzu isti'mal ma la yajuzu isti'maluhu shar'an la yajuzu ba kai wa duk abin da bai halatta ba ai isti'mali shi ai amfani da shi a shar'ance akai irin wannan kadan a shar'ance haramun ne to raka a sayar ma wanda zai kai da wannan abu shi ma haramun ne ubangiji subhanahu wataala ya shiryar da mu kwarai da gaske abu ne wanda ba wani kayan burgiya bane ko wani bariki ko wani cinyewa la wannan shine ake cewa komawa baya juya hannun agogo baya kai da zai kuyi ya shigo cikin addinin ka zama to a kai da kake kai musulmi ne ka watsar da naka ka koma kana kallon shi me suka ce ina suka dosa kawai hebu guna manzala sallallahu alaihi wasallam kamar da malaiki an fata mana a cikin nan hukumo cikin darasin salloli da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake a cikin dare mun tsaya daidai gabar da malaika wa hadisin da yake bayyana manzala sallallahu alaihi wasallam yana baibaita aya daya tun a cikin dare har ya waye gari in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ita ayar da ita kadai manzo Allah yake maimaita da yake nanata ta yayi ruku ya taso haka yake maimaitawa Abu Dharr al-Ghifari yake cewa lokacin da muka wayi gari muke cewa ya ma'aikin Allah ma zilta taqra'u bi hadhihi al-aya hatta asbahta tarka'u biha wa tasjudu biha wa tad'u biha wa qad 'allamaka Allah al-Qur'ana kullahu ya ma'aikin Allah kana karanta wannan aya ita kadai in tu'azzibhum Allah in ka azabtar da su fa innahum ibaduka bayyinka ne wa in taghfir lahum Allah in ka gafarta musu ma fa innaka antal azizul hakim kaini al azizu mabwa al hakim bi hikma wannan magana annabi Isa alayhi salatu wassalam zai faɗe ta lokacin da Allah zai tambaye shi a anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahan min dunillah kai kace wa mutane su rike ka da kai da mahaifiyarka ababen bauta guda biyu kuma ba Allah subhanahu wataala annabi Isa zai ce subhanaka sarki ya tabbata a gare ka ya ubangiji ma qultu lahum illa ma amartani bihi ban faɗi musu komai ba sai abinda ka umarce ni shi me yi abin da aka umarce ka ani ibudullaha rabbi wa rabbukum bauta wa Allah shine ubangiji na shine ubangiji ni ba Allah bane a cikin irin labarukan da manzala sallallahu alaihi wasallam yake badawa za a samu mutane dajjalin idan ka ce ad-dajjal aw ad-dajjal mutum makaryaci wanda yayi fice wajen ƙarya yanzu an samu wani tacicin makaryaci ya mutu a Cote d'Ivoire ya ce shi ne annabi Isa da aka ce zai yana nan kwanan da yana yau wallahi wani latino wanda bai san ba inda aka dosa to ka duba ka ga irin fitintunu ba su ne abinda manzala ke ta fitana da taqida al-layl al-muslim fitintunu ga sunan furcik daga dole mutum sai ya tantance ya sha wani nadi ya ce annabi Isa baki ne titirna amma kuma yana da wani shi annabi Isa ne kuma kamar yadda kuma ana an mu samu ya ce ma ne shi a cikin Nijar haka wadannan abubuwa za su rika fitowa to manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam a lokacin da yake karanta wannan ayar in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim yayi sujada da ita sai Abu Dharr al-Ghifari yake cewa alhali Allah ya sanar da kai alqurani gaba daya law fa'ala hadha ba'duna lawajadna alayhi inda wani daga cikin mu ya aikata irin wannan aikin da mun zarge shi da mun yi mushi a gare shi mun ce mushi dan me za ka rika karanta aya daya tun cikin dare haka waye gari kana karanta ta qala sayyidun Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni sa'altu rabbi ash-shafa'a li ummati na roki ubangiji na ya bani ceton al'umma ta fa'adaniha sai Allah ya bani wannan ceto sai manzo Allah ya ce wahiya na'ilatul insha Allah liman la yushrik billahi shay'a to wannan ceto samemmen abu ne zai samu duk mutumin da izinin Allah zai samu duk mutumin da baya hada Allah subhanahu wataala da kowa a cikin mota kenan duk mutumin da yake da mushriki baya cikin ceton Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine abin da yake ta kokarin kwatantawa al'umma aqida ta mazinjiya sahabban manzon sallallahu alaihi wasallam, wanda in baka da irin wannan aqida to zancen ka samu ceton manzon Allah bai taso ba. Wannan aqida kuma karatu ne mai zaman kanshi. Yanzu irin waɗannan ababe da suke hutuwa nan da can, wani ya ce Mahdi ne, wani ya ce shi Annabi Isa ne, wani ya ce shi ne Gausu, wani ya ce shi wane ne da sauransu, duka masa'ili ne suna alaƙa da aqida kai tsaye, ko ba sa buƙatar wasa a ciki. Saboda kana wasa kai da irin waɗannan ababe to tabbas za ka bar da addininka. Kenan shirka ga Allah subhanahu wataala ta shigo. Shirka yana shigowa baka da nasibi. Idan da Allah ya kiyaye ka mutu akan wannan hali, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya aika wannan ba zai gafarta ba. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna. Allah ya dokan makan shi alƙawari ba zai gafarta ba. To kaga wajibi ne mutum ya sa ido sosai, ka haska ko ina ka duba, duk abin da yake burbudi ne shirka ne ga Allah subhanahu wa ta'ala, ka nisance shi. Wannan shine abin da zai sa ka kai ga gaci. Amma idan zaman to ka bar rayuwarka haka nan sakkara zube sabahlala, rayuwarka banda neman duniya ba abin da ka sa a gaba, ya za ka koyi addininka, ka kiyaye aqidanka, kar wani dan jagaliya ya zo ya lalata maka addini, ba za ka yi wannan ba. Ka iya duk abin da ke harkar rayuwa ne za ka ba da kokari da hanzari, amma kuma abin da ya shafi addininka babu nasibi a ciki. To anan alƙawalin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wa al'umma na ceto, zai ceci al'ummar shi, amma banda masu shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala ba su cikin al'ummar shi. Allah kare mu, daga shirka ba ƙaramin ciwo bane. Malik ya ce wa qala lahu rajulun ya rasulullahi inna li jaran yaqumu al-laila. Wani mutum yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin Allah, ina da wani makwabci yana qiyamul layli, yana sallah cikin dare, wala yaqra illa qul huwallahu ahad, amma sallah yake amma abin da yake karanta banda qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sake maimaitawa da ita ce qiyamul layli, yuraddiduha, yana ta kokoma ta ita qul huwallahu na, la yazidu alaiha, baya kara komai akanta. To shi mutumin da ya kawo yake hujjar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka annahu yuqalliluha, kamar yana ga ai wannan sura al-qurutu al-karamar sura haka, ka dauke ta kai ta sallar ita kana kwadin ta kana maimaita ta. Fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah yake cewa wallazi nafsi bi yadihi, na rantsi da ubangijin da rayuwa ta take hannun shi, innaha la ta'jibu sulusal qur'an, wallahi suratul ikhlas qul huwallahu tana daidai take da sulusul qur'ani, sulusul qur'ani ka kasa qur'ani kashi uku, in ka karanta qul huwallahu kamar ka karanta kashi daya cikin kashi uku na qur'ani, a bangaren da ya shahi girma da girman lalata da zaka samu wajen Allah subhanahu wataala. Kenan sura ce gagaruma, saboda ta kushi sunayen Allah da sifofin ubangiji subhanahu wataala. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwa Allah, kace musu Allah al-Ahad shine daya tilo wanda baya da nabi. Allahu samad, Allah shine ake nihi da bukata, duk wanda ke da bukata ya jinya ya daga ta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yalid, ubangiji bai haifa ba, wa lam yulad, ko ba ya yi shi ba, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ko babu tamka ga Allah tsara daidai babu. Kaga wannan dukkan sifofi ne na Ubangiji subhanahu wataala da sunayen shi madaukaka masu tsarki. To bawa idan ya karanta wannan kamar ya karanta kashi ɗaya ne cikin ukun Alkur'ani mai girma. To kaga irin babi da muke fama da shi, abinda muke aka yi magana ɗazu na shirka ga Allah subhanahu wataala, an samu ɗan adam ɗin da zai furta magana ya hurtawa shehun shi cewa shehun shi ma lam yalid wa lam yulad ne. Tana faruwa kuma tana ta faruwa, kuma aqida ce ta dora mutane akai, Allah kadai ya san inda abin zai tsaya. Sai dai nutsuwa ga mutum mai imani, shi abin da ke gaskiya huwa shay allazi yadum wa ghayruhu la yadum, duk abin da ke gaskiya shine zai dawoma, sabanin abin da ke da gaskiya wallahi zai baje. Duk irin yanda aka tada hayaniya yake da girman mabiya, wallahi wani abin da zaka ilga mishi lokaci. kuma addinin nan lahiyayye wanda Allah madaukakin sarki ya aika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin al'umma bayani akan shi shine addinin da zai wuce duk wani abin da ke tarkace ne da hayaniya da wata bid'a da duk abin da ka san baya cikin addini tabbas zai kaura za a wayi gari babu shi to inda aka kai dan adam zai daga baki ya furta akan wani dan adam irin shi wanda in ka ce ka ci ka rantsuwa ka rantse da Allah cewa mai imani ne shi wanda ake wasafta ba za ka rantse ba saboda babu wani shaida ko wani garanti akan imanin shi to amma mai sifofin Allah subhanahu wataala an ba shi ko bal bari cewa la shi yake ayyadawa shi yake goyon bayan irin waɗannan ababen saboda kazantattun maganganun da ake furtawa suna nan a dankare a cikin littafin da ya rubuta dumin tuntunan da zai ce ba haka nan ba ne ba a ba haka ake ne ba a ba haka nan ba da ya fahimci da ake cewa asalin tahiyyar ba duk mutumin da zai karanta littafansu zai ga irin waɗannan kazantattun maganganu suna nan kaya guda a cikin littafansu a aji sai dai su wasu daga cikin bayan Allah sun shigo abin Allah tahiyya ana ga hi zahiri ga wanda son annabi ne addini alhali kuma ƙarshe mutum yana girmama malamin shi ko shehu shi sama da yadda ke girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai sama da yadda ke girman Allah saboda yanda yake tsoron wancan ko Allah ba ya tsoro kana Allah kiyaye to shi wannan mutumin yake kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa makwabcin shi yana karanta qul huwallahu ahad yana tamaimaita ta baya ƙara komai a samanta shi mutumin da ya kawo yake wajen manzo Allah kamar yana abin da yayi kada sai manzo Allah ya ce mashi ai kai bakar labari ina mai rantsuwa ga ubangijin da raina yake rayuwar take hannun shi wannan sura tana daidai da kaso uku na alqur'ani mai girma kashi daya a cikin uku na alqur'ani mai girma a wani wuri manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yake cewa man qara'a qul huwallahu ahad duk mutumin da ya karanta qul huwallahu ahad 11 marra in ka karanta ta kafa 11 kafa 11 ubangiji subhanahu wataala zai gina maka qasr me zai ce qasr da Hausa irin dogayen gidajen masu tsawo sama imebis etaj to wannan irin wannan gida ubangiji subhanahu wataala zai gina maka a cikin gidan aljanna idan ka karanta ta kafa 11 marra wannan hadisi ne ingantacce Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi a cikin littafin Sahihul Jami' kenan sura ce wanda warai da gaske akwai alherai da yawa tare da ita babu laifi mutum zai rika maimaita karanta ta kamar yadda wannan sahabi yayi matashiyar karatu yanzu bayan magana akan qiyamul layli matashiyar karatu na bakwai ma da yake ta salatul witri sallar witri kenan sallolin da za su biyo bayan sallar isha'i da aka ce salatul witr kenan salatul witr da shafa'in da witr duka sai ke cewa salatul witr ko kai raka'a uku ko kai biyar ko kai bakwai ko kai nawa 19 ko kai tara ko kai 11 ko kai 12 13 afar ba 12 ko kai 11 ko kuma kai 13 to salatul witr annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai karantawa a cikin su sai malaka ta kana sallallahu alaihi wasallam yaqra fi rak'ati al-ula manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta a cikin rak'a ta farko subbih isma rabbikal a'la kai tasbihi ga sunan ubangijinka madaukaki subbih isma rabbikal a'la wannan haqiqi ta hudu eh in kace in ka fadi kamar yadda ake fadi yau da gobe la kuskure ne mai girma malai yace kenan yana karanta fi rak'atul ula a cikin rak'al farko yana karanta suratul a'la subbih isma rabbikal a'la sai yace wa fi thaniyati a rak'a ta biyu kuma yana karanta qul ya ayyuhal kafirun ka fadi musu ya ku kafirai bara'a babu dancan mujamala ko ba mujamala ba kara eh kawai ku na mu lakum dinukum waliyadin ku canza ku addinin ku ni ma irin addini na wanda Allah ya umarce ni, wanda shi ne kuma addini ingantacce, wannan bara'a kenan. Wanda kuma can tauba ita ma ta barke da farkon ta ma ya zama to baran-baran ne, ba masu imani ba mutumin da yake kafa, ba irin na duniya yau ba, an rasa ma ina ne gaban abu. Allah kyauta. Wa kana yudhifu ilaiha ahyanan qul a'udhu bi rabbil falaq, wani lokaci kuma yana karawa akan afwan, sai yace wa fi salisati araka ta uku kuma qul huwallahu ahad, sai karanta qul huwallahu ahad. Kaga nake nan wuturi yayi ta raka'a nawa, raka'a uku, yace wa kana yudhifu ilaiha ahyanan qul a'udhu bi rabbil falaq, wani lokaci kuma sai ya kara mata bayan qul huwallahu, sai ya kara da qul a'udhu bi rabbil falaq, ina neman kariya daga ubangijin sahiya, kenan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kare ni daga dukkan wani abin da zai cutar da ni. Wa qul a'udhu bi rabbin nas, kuma ya kara mata da suratul nas, sai ce wa marratan qara'a fi rak'atil witri bi mi'ata aya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani lokaci ya karanta raka'a ɗaya ta witri, ya karanta aya 100 min suratul nisa, a cikin suratul nisa sura ta 4 waje jin aya na 170 da wasu abubuwa. Malatu wa amma raka'atani fil witri, raka'o'i guda biyu na sallar witri, yana raka'o'i guda biyu na hari, fa kana yaqra fihi ma mazala, yana karanta a cikin su idza zulzilatil ardu zilzalaha, idan aka girgiza kasa ko kasa ta girgizuwa ko aka girgizawa, a lokacin ƙasa za ta riƙa tumbatsar, ta riƙa fitar da duk abin da ke yauni ne a cikinta, dan adam ya riƙa furucin me ya same ta, me ya samu ƙasa yau, kuma tana ta fitar da duk abin da ake ta fama, ana sayan na'ura, ana ta leƙowa a cikin ƙasa, yanzu ga su a kyauta ana hudu su, sai dai kuma a wani lokacin ba su da wani amfani, ana ta kai ba a ta kaya. Can wa idal isharu uqilat, ga dukiya wadda ake ta ba ha mata iska a kanta, ga tanin kaya guda, ana wannan nawa ne kowa ya kyale wani wuta. To idza zulzilatil ard, manzala na karanta ta a cikin raka'o'i guda biyu na sallar witri, bayan ya karanta suratul zalzala, sai kawo suratul kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, kenan shine abin da ya shahi yake da alaka da sallar witri. Kenan babu laifi zaka iya karanta wannan sura, kuma zaka iya karanta wasu na daban wanda ba su ba, tunda ga manzon Allah ya karanta kusan ayoyi 100 a cikin suratul nisa'i. Abu na takwas, malaikata salatul jumu'a, sallar jumu'a me ake karantawa a cikin ta, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ahyanan fi rak'atil ula bi suratil jumu'a, manzon Allah yana karanta suratul jumu'a, yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi, har karshen sura a raka'a ta farko. Idan limamin ku ya karanta, karkar da jin haushin shi, ko yayi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil ukhra, a kuma raka'an ta biyu cikon waccan ta fari, yana karanta idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibuna, wa taratan yaqra badalaha hal ataka hadithul ghashiyah, wani lokaci kuma yana karanta badalaha tambacin ita munafiqun, kenan ya karanta jumu'a ba yake karanta munafiqun, sai karanta suratul ghashiyah, hal ataka hadithul ghashiyah, malatu wa ahyanan, wani lokaci kuma yaqra fil ula sabbih isma rabbikal a'la, yana karanta suratul a'la a raka'a farko, wa fi thaniyati a raka'a ta biyu sallar jumu'a kuma ya karanta hal ataka hadithul ghashiyah. Wannan kenan abinda yazo, abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a cikin sallar juma'a, raka'o'i guda biyu da ake bayyana karatu a cikin su. Abu na tara, malaikata salatul idain, sallar idi, idain ko bit tasniya, kenan yana nuna sallah na wace da kuwa musulunci biyu, idul hubb yana ciki, salatul idain wannan sune salloli guda biyu da addinin musulunci sai. Duk wanda zai kawo maka wani wanda ba su ba, to kawai san zuciyar shi ne, kuma zai gina wani abu ne akan abin da babu dalili a kai, wanda galibi irin waɗannan abubuwan son zuciya yake kawo su da rashin fahimta addini, ko ya fahimci addinin amma akwai son zuciya. Watulu alaihim naba'a allazi atainahu ayatina ku Allah ce fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytan fa kana min al-ghawin. Allah ce walau shi'na la akhadhnahu bihi walakinahu akhlada ila al-ardi wa taba'a hawa famasaluhu kamasali al-kalbi in tahmil alayhi yalhad aw tatruku yalhad ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص. وبنجي yana ambata ka ba su labarin mutumin da muka bashi ayoyin malami fansalakha minha ina irin sulba da macije ke mutu daga cikin kumson shi wannan shine al-insilah ka huta daga cikin abu ba tare irin insilah kai ya huta daga cikin ilimin fa atba'ahu shaytan yana huta daga ilimin shi ko shi da sai bi shi abin ne ma samu ya batar da shi saboda in ya bace dubunni da su bace a bayan shi ana ga malami ne sai amfani da wannan dama ya batar da bayan Allah ta farkin da Allah ya ko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shi ya rika furta abubuwan da san ba haka nan bane baya tuna tsayuwar shi a gaban Allah subhanahu wataala akan duk kalmar da ta fito daga cikin bakin shi Allah kiyaye haka malami idan ya bace to sai Allah in ka jawo aya hayi ya samu kan ka karanto hadisi idan samu hadisi ya ma sharhin shi tas kuma yi ba yi to anan malaka salatul eidain abinda manzon Allah ke karanta a cikin sallar idi guda biyu sallar salatul fitr da salatul adha wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra ahyana fil ula yana karanta a raka'a ta farko a sallar idi suratul a'la yake karanta subhana rabbika rabbikal a'la wa fil ukhra a cikin raka'a ta biyu cikin ta farko sai karanta hal ataka hadithul ghashiya wa ahyana yaqra fihima wani lokaci kuma yana karanta a cikin raka'o'in guda biyu gaba ɗaya na sallar idi qaf wal qur'anil majid sai karanta suratul qaf wal qur'anil majid rantsuwa da ubangiji yake akan wannan abun karanta wanda yake mai mumajjad mai daraja mai kima haka kuma wa ikhtarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar kiyama ta kusa sa'a ta kusa kuma wata ya tsage irin abin da manzo Allah ya karanta a cikin raka'o'i guda biyu na sallar idi sai ma da ce salatul janaza bi manzo Allah ya karanta a cikin sallar gawa na'am wa alaikum salam
nan da kuma san tin yazo idi kai mana yazo kuma tare
idi idai zaman to a musalla ne musalla babu zancen nafila to amma kuma idan ya zaman to a cikin masallaci musalla shine hiri da ake duka a je a tsayi idi a ciki to yazo ya zama idan nan cikin masallaci misali da ake kusan ko ina a cikin birane to a ran ne malamai suke kama ganin ta hisbul masjid shi dai matsala ce khilafiyya akwai ƙara wa juna ilimi tsakanin malamai bayan salatul eidain malaka salatul janazati sallar gawa mai ake karantawa malaka as-sunnatu an yaqra'a fiha bi fatihatil kitab sunna abinda yazo a cikin addinin Allah tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi dai a karanta daga an yi kabbara ta farko sai a karanta suratul fatiha alhamdulillah bayan alhamdu kuma wala ce wa sura a karanta sura bayan alhamdu wa yukhafitu fiha mukhafatatan mazalla sallallahu alaihi wasallam yana boye karatun wannan sura da alhamdu boyewa kenan baya yin su a yanda mutane za su ji a boye ake yin su sai ce ba'da takbiratil ula bayan kabbara ta farko to wannan abin da malai kawo kenan tunda shi abin da yake sai faɗi maka anan ba sallar gawa zai maka bayani ba zai maka magana ne akan me manzo Allah ke karanta ta bangaren Qur'ani a cikin sallar gawa sai ce yana karanta alhamdu kuma yana karanta sura ta daba to yanzu ranka kabbara ta biyu da kabbara ta uku da kabbara ta hudu me yake karanta a cikin su kabbara ta biyu mun ga kabbara ta farko a karanta alhamdu ko a karanta sura kabbara ta biyu me za ka karanta a cikin ta salatu annabi salatul ibrahimiyya amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati raka'a ta kabbara ta uku addu'a ga gaban mace da ake yi wa sallah an yi so kabbara ta uku sai ayi addu'a gaba daya. Malace tartilul qira'ati wa tahsinus sauti biha, rattala karatu jeran tashi daki daki, wa tahsinus sauti kuma da kyautata murya, da kyautata murya biha, da ita qira'a da ita karshi karatun da ake yi. Malace wa kana sallallahu alaihi wasallam kama amarahu Allah ta'ala, ya kasance annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mutane gare shi kamar yadda Allah ya umurce shi. Yurattilu al-Qur'ana tartilan, yana jerin al-Qur'ani jerin tawa, sai ce la hadzan, ba dogo yake ba, wala ajalatan, da ajala da al-hazzu kusan duk ma'anar su daya, sai dai shi had gaugawa, shi kuma ajala gaugawan take tahi al-hazzu. Kenan karatun da zaka riƙe wanda gaugawar har za a riƙe jin wasu kalmomi suna saraya, kamar an biyo ka a guje ababe da yawa ka cinye ma'anarsa ka haɗe ka wuce. To hazzal kenan cikin gaugawa, ajalatan gaugawa matsananci, bal kenan wanda ba haka yake yi ba, la hazzan wala ajalatan bal qira'atan mufassiratan, yana yin karatu ne mufassir harfan harfan, karatu wanda tafsirin shi yake karara harafi bayan harafi. Ana nihin cewa idan ka san abinda ayoyin suke nihi, idan kana jin larabci lokacin da ake karantawa kana iya tahiya tare da liman wanda yake karatun, kenan kana bibiyan ma'anonin abubuwa alhamdulillahi rabbil alamin, kai kuma kana tuntunin godiya ta tabbata ga Allah arrahmanir rahim mai rahama mai jin kai, maliki yawmid din mai mulki ranar sakamako, iyyaka na'budu ubangiji gare ka muke bauta, ya ubangiji gare ka muke neman taimako. Kenan karatun da zai baka dama ka rika cafko irin abubuwan da ayoyin sun kusa. Amma idan yazo yayi wani dogon ja, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kaga hada wajen ayoyi nawa da yawa ko kaga wajen tantance sanin abin da sun kusa zai zama maka aiki mai yawa. To madalla yana karatu ne wanda mutumin da ya san ma'anar Qur'ani yana iya bin shi ta bangaren da ya shahi sanin abin da ayoyi sun kusa harfan harfan, yana karanta su harafi bayan harafi, kalima bayan kalima, a hankali a jere, hatta kana yurattilu surata hatta takuna aqwal min aqwal minha. Manzala ya kasance yana karanta yurattilu sura, yana jerin da sura daki daki, yana karatu alize hatta takun, har ita wannan sura da yake karanta takun aqwal, ta zama to sura mafi tsawo, min aqwal minha, game da in kai comparing ta da wata sura da ta hita tsawo. Amma yanda manzala ya jata sai ka ji kai, amma fa inda sai liman ya sai wannan fa ya jima kamar ba sautu duha karanta ba, kamar ya karanta suratul layli misali, kaga suratul layli ta yi suratul duha tsawo ko, to amma a yanda manzala zai jata ya karanta ta daki daki an sai sai ka ji tsawon lokacin da aka dauka kamar irin tsawon lokacin da za a dauka ne wajen karanta suratul layli ko da sura wata yi suratul duha tsawo. To shine yace manzala yana rattalawa kenan, yana jera karatu yanda har zaka ji sura kamar ta dauki lokacin da sura ce wadda take mazaita tsawo da wata ce ta dauka. Malaci wa kana yaqulu, ya kasance manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa yuqalu li sahibil qur'an, za a ce wa mutumin da ya kasance ma'abucin alqur'ani, sahibul qur'an, mutumin da ya karanta alqur'ani yayi aiki abin da yake cikin alqur'ani, ga irin matsayi da Allah zai mishi gobe kiyama, a ce iqra wartaqi, karanta ka rika cirawa kana sama, kai yana karantawa yana sama. Mazalla yake cewa kama kunta turattiluhu fi dunya, kama yanda ka kasance turattil fi dunya, kake jeranta karatun shi a gidan duniya an yi tsaye kana karantawa aya bayan aya. Mazalla ce fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha, matsayinka gidanka a gidan aljanna shine gurgudun karshen ayar da karanta, kai kana da izi biyar ka fara karat, kana yi kana sama, kana yi kana sama, sai wani yazo ashe izin shi shidda, sai ya maka fintin kawo, sai ga wani zazo ita kuma izin ta bakwai, sai zama kufintin kau gaba daya sai ga wani ya zo shi kuma izinin shi 40 ta ulaika ahlullahi wasafwatul mala wannan sune ne ajin tabarakallah wani kuma ya zo shi gaba daya sabtin din ma ubangiji subhanahu wa ta'ala ba shi dama ya shine su biyo ana ya harrace su ba karuta sha ba la ya harrace su kuma yayi aiki da abin da ke cikin su ya salama wannan sune ɗan ƙololuwar daraja ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihi minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihina allati wa hasuna ulaika rafiqa ma ladda irin wannan tafiya abakan tahiya su zaman to annabawa siddiqai shahidai mutanen kirki to karanta qur'ani kuma yana buƙatar dole ka dauka daga cikin lokutan ka baka ji baka gani kamar da komai ba komai ba kai wani tsari ya zama to za ka iya karanta kaza a wuni ko na makamancin wannan wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura manzo yake cewa ya ubangiji mutane sun gaurace al-qur'ani sallallahu alaihi wasallama inda yau ya gani yanzu masu karanta qur'ani illa man rahim rabbu wallahi sai wanda Allah ya rahama karanta qur'ani da ya gagar jama'a in ka bude wazafe kai awa uku ka komo ka saki kewaya ka bude facebook kai awa biyu a jima ka samu wata bai tukatar kuruna da yake musu ta ɗauki lokuta mai yawa a wannan lokacin za ka liyu ta tukatar kuruna subhanallah in qur'ani ne wallahi kai nisa to lokacin duka an zazzabce shi a cikin abin da ba da amfani babu lokacin karanta qur'ani babu baya da matsayin da kawai bai cikin ajandar mutane na a tsaya ga abin da za a tsaya a ba lokaci babu wailul laka ai bona ya cimma idan zama to haka ya dabi aka barka da lokacin za ka karanta qur'ani Allah kiyaye ina samun gyara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa malaka ta wa kana yamuddu qira'atahu manzo Allah yana jan karatun shi inda huruful madd wajen huruf wajen harfai naja a cikin larabci harfan ja guda uku ne ko da alifun nabi da wawun da ya'u al-alif as-sakin al-maftuh ma qablaha sannan kuma ashi sunu al-ya as-sakina al-maksur ma qablaha summa al-wawu as-sakina al-madmum ma qablaha wannan sunan harfan madd da su ake madda to manzala yana jawo kuma wannan galibin su maddi madda can take madd tabi'i tunda madda kala biyu ne akwai madd tabi'i wanda shine asli akwai kuma madd far'i reshina مد الواجب المتصل مد شسمه مد الجائز المنفصل مد اللين مد العارض بالسكون مد اللازم المخفف الكلمي الواي غسان دي تو مثلا yana ja kai ga wannan kuma zai nuna maka cewa karatun qur'ani da karatun tajwidi ko kuma karanta qur'ani da tajwidi wani abu ne guda daya wannan bayan zai sarrafa a mu hausa ne muna da harfan a mu bare bare ne muna da harfan a mu hulani ne muna da harfan wannan katsalan da قرآن عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ملاربي ني مين علاقه da da platancin ka ko kuma barbarcin ka ko kuma hausan ka mazala yana madda da irin wanda harfai guda fa yamuddu mazala yana jan bismillah na Allah 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 zai dan jashi haraka biyu zai mai madda biyu ar-rahman kaga ga alifu sakina mimun kuma maftuhatun ita kuma ta zo kahin alifu ne ar-rahman maftuh ma qabla haka wa yamuddu ar-rahim ga kasra nago ga ya usakina al-maksur ma qablaha wanda harfin da yake kahi ta zamanto maksur ne haka kuma wa nadid nadid ga ya usakina al maksur ma qablaha malice wa amsalha da wasu musallai makamantan wannan kenan manzo Allah yana ja in yazo lokacin da yazo wajen ja a cikin karatun shi kuma wa kana yaqifu ala ru'usil ayi kama sabaka bayanuhu manzala yana tsayawa akan kowace aya kamar yadda bayani ya riga ya gabata a baya qira'atuhu ayatan aya ko wani magani a baya manzala yana karanta qur'ani aya bayan aya baya daga cikin sunna haqad ka ja kai da tahiyya manzala yana karanta aya bayan aya kai kokari kai ma ka zamanto akan wannan tsari wa kana ahyanan ya kasance ko manzala sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yurji'u sautahu yana tarji'in sautin shi kamar tarji'i tarji'i shine kamar sautin ya rika rawa-rawa haka yayin sa yayin kasa wannan shine tarji'i tarji'i kamar yadda malam zai ƙara bayani a gaba kenan ta yurji'u sautan kama fa'ala yawm fath makkah kamar yadda manzo ya aikata lokacin da aka yi bude garin makkah fath makkah wa huwa ala naqatihi yaqra'u surat al-fath manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan tabush yana karanta suratul fath inna fatahna laka fathan mubina yaghfir laka Allah ma taqaddama min dhanbika hazwa karshen da karanta qira'atan layyinatan yana karanta karatu mai taushi karatu mai jan hankalin mutane mai sa mutane su nutsu a cikin tarjimi yayi sama sautin yayi kasa yayi sama yayi kasa da sauran su sauti yana hawhawa imana yana rawa-rawa haka shine malai yake cewa qad haka Abdullah ibn Mughaffal tarji'uhu hakaza sai aliful min madda guda uku to wannan kuma yana kokari ne ya kwatanta mana yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta tunda babu sauti ya ya karanta yanzu yana fama ya kwatanta mana da yanda manzo Allah ya karanta sai alifun haka sai ya mata madda ya saki alifu ya mata madda ya saki alifu ya mata madda guda uku to za mu gane hakikanin ya ne manzo Allah ya karanta da haka malamai suke cewa karatun qur'ani dole sai a bakin malami ana koyar shi ne a ta hanyar talaki kai ka ji daga wani wani ya 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 yi karatun qur'ani sai ya koyar da kai tunda abu ne wanda ba wani jin larabcin ka bane ba zai sa ka karanta qur'ani saboda idan ka zo karanta wani wurin a cikin qur'ani ya sha bamban da irin larabcin da ka sani shi kuma duk wata ka'ida wanda take ba ta qur'ani dole a ka ajje ka'idar ka bi qur'ani to yanzu anan wajen karanta waɗannan kenan manzo Allah dai sautin shi yana hawa yana sabka yana hawa yana sabka sai yake cewa kana ya'muru bi tahsini sauti bil qur'ani manzo Allah ya umurni akan a kyautata sauti wajen karanta qur'ani ba kakale bane ko kuma goninta a manzo Allah umurni mai a kyautata sauti yanda al'umma za su samu nutsuwa a cikin karanta qur'ani wallahi akwai wanda yana jin ka sallah ba baka so yi kaga inda ana ce sura kaza ta yi tsawo inda sura zai karanta gaba daya wallahi baka ji kane la siyama in kana jin abin da yake wadi saboda sautin iyar dadi to shi kuma wannan baiwa ce ko eh baiwa ce fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadli alazim to madalla ya umurni akan mutum ya kyautata sautin shi wajen karanta alqur'ani mai girma to anan wajen koyon qur'ani ana koyon shi ta hanyar talaki ka zo ka samu malami ya karantar da kai yana faɗi kana faɗi in ko ka kare yana sauraron ka ka karanta inda kai kuskure ya gyara maka ba ka zama kwashi qur'ani ka ce ai kai ka iya larabci ko ba ka manci wannan tabbas kusakuran kai sun yawa akan daidai inga kuma nan masha Allah Allah ya taimaka an samu hatta da karatu na maza akwai na mata akwai na yara wannan ko falala ce da ni'ima ta Ubangiji subhanahu wataala mai girma akan mu akwai makaratu uwaye manya maza akwai na mata uwaye suma haka kuma akwai na yara kankana sai mai kokari mu amfana da wannan dama da muke da yanzu ƴaƴanmu mu sa su mu zo da kanmu mu yi matan mu haka mu kula da su a suyi karatu wannan shine rayuwar da za ku yi rayuwa a nagarce a nitse kowa yana jin dadi amma kowa bai san addini ba kai baka sani ba ita bata sani ba iyan kuma min ba da aula su yi cancanta ma su zama to musani to karatun qur'ani ɗan uwa ibada ne kowa ya kokari da yanda za a yi qur'ani ya samu wani kaso a ciki kanka je gobe kiyama zaka shiga aljanna a cikin hakaranta kanka je karanto ka tsaya a alam tara kaifa fa ayya rabbuka bi ashabil fil to wannan ma yafi sa kana dan karani kai shekara wajen 60 a duniya ko 70 ko sama da haka nan amma baka da wani kaso da yawa a cikin qur'ani Allah taimake mu mazalla yayi umurni yana mazalla ya kwadaitar akan mutum ya kyautata ya kyautata muliyar shi wajen karatun qur'ani manzala yake cewa fa yaqulu zayyinul qur'ana bi aswatikum ku kawata alqur'ani da sautin ka kawata a kawata qur'ani da sauti saboda sauti mai dadi yana sa mutum ya ji karatun yana shiga inda ya kamata haka yake cewa fa inna sautal hasana yazidul qur'ana husnan shi sauti kyakkyawa yana kara wa qur'ani kwalliya yana kara mishi kyawu sai ka ji abin malam ba dama wa yaqulu haka kuma manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna min ahsan min ahsanin nas sautan bil qur'ani alladhi idha sami'tumuhu yaqra hasibtumuhu yakhsha Allah manzala ce inna min ahsani annas sautan mutumin da shine mafi kyawu mutane wajen abin da shi sauti sautin shi in yana karanta qur'ani ba matsala manzala yake cewa wani mutum ne yace shine alladhi idha sami'tumuhu wanda in kuka jina karatun qur'ani hasibtumuhu yakhsha Allah za ku riga tsammanin wani yana jin tsoron Allah kai wani akwai alamun tsoron Allah tare da shi a irin yadda sauti yake fitowa ka san kalimat maganganu wani lokaci dan adam yana kokarin kirdado yadda suke fitowa wani zai zo yana maka magana daga yana magana ka san cewa wannan magana kai a san harshen shi ne take akwai wanda zai zo yana magana ka rika shuuri a cikin zuciya wannan magana tashi daga cikin zuciya shi take da gaske yake wanda kuma kawai in ka je yana yi kai da kanka ka san faragada ce to mazalla ce mutumin da yake kyautata sautin shi har ku rika tsam wannan alama ce hasibtumuhu yakhsha Allah kuna kyautata mashi tsammanin cewa yana jin tsoron Allah wanda shi kuma ya nufaci Allah a cikin kyautata sautin shi kar ka rika idan mutane su ce kai wani ya iya karatu a wani ya iya kaza wani ya iya kaza wannan mutum ya lisance shi in kana so ka kai labari saboda za a zo yawma tubla sara'ir yana ɗaya daga cikin mutanen da za a fara jefa wuta mutumin da ya karatu Allah ya kira shi ala ru'usil khala'iq wani na baka ilimi ka san addini me kai da wannan abu ci haba Allah ai da'awa da kokarin akan addini ba inda ba abin da bu ba ko ba ta ba lungu da sakon da mu shiga ba kauye da maraya ba inda ba a samu ba in dai bangaren da ya shafi karatu da amma mutane bayani na addini da karatun qur'ani Allah ce mishi kazafta subhanallahi Allah ce mishi ƙarya kake Allah ka san daga na kwanan ka ya gane Allah kiyaye kazafta Allah ce mishi ƙarya kake kai ne dan a ce ka iya wa qad qila kuma an rike an faɗi ai ba an ce ba sai malam wani ba an faɗi ba Allah umarni malaku su mutu da shi daga biyu ne ko kai ilimin da zai zamanto ja ya jagorance ka zuwa gidan aljanna ko kuma ya jagorance ka zuwa gidan wuta Allah rahama nasiri shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in kuka saurare shi za ku tsammani tsoron Allah tare da shi wa kana ya'muru bit-taghanni manzo ya yi umarni akan at-taghanni at-taghanni shi da tahsibu sauti inda al-qira'a ka kyautata muryarka ka rera alqur'ani mai girma ba waƙe ba ba ka wala rera shi karanta shi da sauti mai kyau bil qur'ani kenan ka karanta taghanni bil qur'an fa yaqulu mazallana cewa ta'allamu kitaballah ku koyi littafin Allah umarni ne ku karanci littafin Allah ku koyi shi kai ba shi sura mutsi daya kenan mu bari insha Allah sai mu rasa akan wannan hadisi da muka tsaya kan shi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله